A jawabinsa ga 'yan Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ya zama wajibi ya yi magana da 'yan ƙasar bayan ƙorafe-ƙorafe da ya samu daga ɓangarori daban-daban akan yanayin da ake ciki a ƙasar da kuma ganawa da ya yi da manyan hafsoshin tsaro yana mai gargaɗi ga marasa kishin ƙasa da ke amfani da damar masu zanga-zangar lumana na 'yan SAS domin cimma manufa na daban da su guje wa ci gaba da yin hakan.
A meeting with all the security chiefs. I must warn those who have hijacked and misdirected the initial, genuine, and well-intended protest to some of our youth in parts of the country.
Shugaban ya kuma bayyana rashin jin daɗinsa game da rahoton da ya samu a ranar Litinin na yin amfani da ƙarfi kan masu zanga-zanga. Yana mai cewa 'yan Najeriya na da 'yancin gudanar da zanga-zanga kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar sashi na 40 ya tanadar, ba tare da takewa sauran 'yan ƙasa 'yancin gudanar da ayyukansu na yau da kullum ba.
On Monday 12th October, I acknowledged the genuine concerns and agitations of members of the public regarding the excessive use of force by some members of SAS. The choice to demonstrate peacefully is a fundamental right of citizens as enshrined in section 40 of our constitution.
Shugaba Buhari ya bayyana damuwa matuƙa kan rasa rayuka da dukiyoyi, yana mai jan hankalin ƙasashe makwabta da sauran ƙasashen duniya su rinƙa bincike domin gano gaskiyar lamarin da ke faruwa kafin su ɗauki matakai cikin gaggawa, inda ya roƙi matasa masu zanga-zanga su yi haƙuri su rungumi zaman lafiya kuma gwamnati za ta aiwatar da dukkan buƙatunsu da suka mika.
To our neighbors in particular and members of the international community, many of whom have expressed concern about the ongoing development in Nigeria, we thank you and urge you all to seek to know all the facts available before taking a position or rushing to judgment and making hasty pronouncements.
Da muka tuntubi masani akan sha'anin shari'a Dr. Nasir Adamu Aliyu ya tofa albarkacin bakin sa akan jawabin shugaba Buhari.
Wannan shi ya kamata shugaba da mare tunda yake matsalar nan ga ta ya fito ita ya nuna ta, amma kuma ya yi daidai da bai kamata wasu tsirare su shiga su dinka cutar da mutane ba. Ni a fahimta ta fa akwai mutanen da dama ko me zai ce in dauko mutanen da suka yi laifin nan gaba ɗayan ban ɗe tara su gaba ɗaya ai musu hukunci a yau, ina tabbatar muku sai wasu sun fita nan nan wallahi. Wasu ɗansu mutane ne da suke daga gefe ko sun saka siyasa ko sun saka san zuciya ko wani bangaranci. Wannan shine ina ganin abin da yasa ba su gamsu da shugaban wasa, amma dumi hankali ya kamata sai ba abu ne da an bata da amma an ce bata shi ake cikin sauki amma gyara zai na daukar lokaci. Suna ganin ya kamata mutane su yi wa kansu kyamu lele sauraron abin da shugaban wasa ya faɗa.
Mamba a kungiyar matasa arewacin Najeriya Usman Ma'azu ya bayyana nasa ra'ayi akan jawabin shugaba Buhari.
Amma wannan haƙƙi ne na gwamnatin tarayya kuma ta biya wa dan ƙasa buƙatunsa mutukar cewa buƙatun nan nasa bai saba wa doka da shari'a irin ta Najeriya ba. Musamman wannan abinda take magana akai don kusan a kowane lokaci idan ta yi wannan maganan bata bibiya ya abin an tabbatar da yuwarsa ko ba tabbatar ba, kawai ta faɗa ne kawai, wannan ba sabon abu bane dama an saba ba. Saboda a kullum shugaba idan ya fito ya magana mukan mu matasa ko kuma wakilai na matasa mukan fito mu janyo hankalin matasa na cewa a bawa gwamnatin dama a gani ta tabbatar da abinda take cewa za ta yi.
Yanzu abin jira a gani shine yadda matasa za su dauki jawabin shugaban. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.